Adi. Samar Wemedre Zayyagamro Asaka Abagwa Samaha Wemedre Zayyagamro Zayyagamro Asaka Abagwa Haliba Adabawa My son Adin Angil Hadin Haliba Adabawa My son Adin Angidi Thank you.